Jugs.
Damn, you are just too noisy.
Ila ukawa mudama, emuma mudama, weni aiburi samu denga pama. Keda madamba iyama, mbabu siri abani geta, aikari abata data. Bagulwa kuma babu rata, muna piki aja uni nina fata. Komutanin suleja, kambotunga aipa suleja. Waka buga mubuga, se anji taka babu siga. Ina waka gida nazinga, maganga nuko sinata pita. Kumari ziki na nanzuba, nde dere ina abo mutuba. Abunde mkene maiza musamu, inshallah. Jiki ngerina, aiza midamu, inshallah. Nidaga yuna azami, mundiga, inshallah. Kumazamu seka tengida, Amerika, inshallah.
Say inshallah,
inshallah.
Inshallah, za mu kai arewa international standard. Inshallah, ba za a manta da sunan mu a duniya ba. Inshallah, ni da gayu na za mu yi ballin a White House. Inshallah, kun fa kun in Allah ya yarda. Ba wanda ise ce a'a, mama bata haifi rago ba. Sun dade suna mana zubin kasfa. Mun ga da zare na ho nayi tsalle nayi rawa akai ni da S James. Mun taka mun wuce. Gada bata tsinke ba.
Abunda muke nema ai za mu samu, insha Allah. Jikin garin nan ai za mu damu, insha Allah. Ni daga yuna za mu yi bindiga, insha Allah. Kuma za mu sai katan gida a America,
insha Allah.
Sai insha Allah,
insha Allah, insha Allah,
sai insha Allah,
insha Allah, insha Allah,
sai insha Allah.
Sound.